across the room, on the floor where you stay evermore. In your fake plastic scene and your formalized dream, the melts inside your luscious smile. Leave us with a song that's saying da 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 ya da da ya da 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 ya da da ya da da.